Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatar kun wayi gari lafiya. A yau Laraba 31 ga watan Maris shekara ta 2021. Wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 1 na tsakar dare a nan gundumar Colombia, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu. Kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, yayin da kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya take bukin rantsar da shugabanta Faustin Archange Touadera a wa'adinsa na biyu, ita kuwa makauciya Kamaru ta kyautar zaton samun kwanciyar hankali a yankin. A jiya Talata, Amurka da wasu kasashe 13 sun fitar da wata sanarwar bai daya inda suka nuna damuwa game da sabon rahoton hukumar kiwon lafiya ta duniya wacce ta fita akan mafarin kwayar cutar da ta haddasa COVID-19. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta bada umarnin kwashe kananan ma'aikatan diplomasiyyar ta daga Myanmar, a cewar wata sanarwa a jiya Talata.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar Najeriya ta shirya tsaf don yaki da annobar coronavirus.
Bincike sun nuna musu akan cewa lalle tabbas su sun samu ainihin rigakafin da zai taimakawa ba maganin ainihin coronavirus.
Suma al'ummar jamhuriyar Nijar na mara bane da isar rigakafin corona kasar.
Yan abinda ka zama alheri na Allah sa ayi ma jama'a ita a kama lahiya. Muna murnar ta shigo Nijar.
Muna tafe da waɗannan rahotannin da ma wasu. Bayan labaran duniya, muna tafe da shirinmu na baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yayin da kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya take bukin rantsar da shugabanta Faustin Archange Touadera a wa'adinsa da biyu, ita kuwa makwabciya kasar Kamaru ta kyautar zaton samun kwanciyar hankali a yankin. Hukumomin Kamaru sun ce mutane da suka rasa matsugunansu da suke zaune a kan iyaka sakamakon tashin hankali yanzu sun fara komawa gida. Sai dai a wani jawabi da yammacin ranar Litinin, Prime Minister Kamaru Joseph Diom Nguti ya ce barazana daga 'yan tawayen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na hargitsa sha'adin tsaro da kuma ciniki. Prime Minister na Kamaru ya ce tashin hankali a Afirka ta Tsakiya ya dakatar da ayyukan ci gaba da kuma duk wani yunkuri da ake yi na kawo zaman lafiya a Kamaru. Ngute ya gana da shugaba Faustin Archange Touadera da yammacin ranar Litinin kafin rantsar da shi a wa'adinsa na biyu a ranar Talata, inda ya mika masa sakon shugaba Paul Biya wanda ya aike shi cewa yana sa ran wa'adin Touadera na biyu zai kawo zaman lafiya a ƙasarsa har ma kuma ya tasiri a ƙasar Kamaru. A jiya Talata, Amurka da wasu kasashe 13 sun fitar da wata sanarwar bai daya suna bayyana damuwansu game da sabon rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar akan mafarin kwayar cuta da ta haddasa COVID-19. Sanarwar da aka sake a shafin yanar gizo na ma'aikatan harkokin wajen Amurka da ma shafukan wasu da suka sanya hannu a kan sanarwar ta ce wajibi ne a bayyana damuwa cewa nazarin masana na ƙasa da ƙasa a kan mafarin cutar ya zo da jinkiri ainun da kuma rashin takamaimmen bayanai a kan samfurorin nazarin. Da safiyar jiya Talata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta fitar da rahoto tana mai cewa yayin da rahoton ya gudanar da bincike sosai a kan bayanan da aka tattara, ba mu iya gano mafarin kwayar cutar ba. Rukunin masu binciken sun ce sun sha wahala matuƙa wurin samun gundarin bayanai da kuma wasu matsaloli da suka fuskanta a lokacin da suka je garin Wuhan na China a farkon wannan shekara. Masu binciken sun kuma ce an tilasta musu su jira tsawon kwanaki kafin a ƙarshe gwamnatin China ta ba su izinin shiga Wuhan. kasashen da suka sanya hannu akan sanarwar tare da Amurka sun hada ne da gwamnatocin Australia, Burtaniya, Canada, Jamhuriyar Czech, Denmark, Estonia, Israila, Japan, Latvia, Lithuania, Norway, Jamhuriyar Korea da kuma Slovenia. Babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a jiya Talata cewa akwai buƙatar ƙarin bincike na neman bayanai domin tabbatar da cutar ta shiga jikin ɗan adam ne daga abinci ko kuma dabbobi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada umarnin kwashe ƙananan ma'aikatan diplomasiyyar ta daga Myanmar a cewar wata sanarwa a jiya Talata a daidai lokaci da ake murkushe masu zanga-zanga inda aka kuma kashe ɗaruruwa tun lokacin da sojojin ƙasar suka juye mulki. Taruka da ake gudanarwa a kulli yaumi da zanga-zanga na neman maido da zababbiyar gwamnati da kuma sako shugabar farar hula Aung San Suu Kyi na haduwa da barkonun tsohuwa da albarusan roba da na kwalai. Ma'aikatar sojin kasar ta Bama sun tsare jami'an zababbiyar gwamnatin da ta hambarar da ita. Ana sa ran samun ci gaban zanga-zanga da kin jinin mulkin sojin, inji wata sanarwar ma'aikatan harkokin wajen Amurka mai amfani da tsohuwar sunan Myanmar Bama. Mace-macen fararen hula daga ayyukan sojin yanzu ya haura 520, lamarin da ya sa manyan kasashen duniya ke ci gaba da yin Allah wadai da ayyukan sojin na juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu.
To yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Masana kimiyya a Najeriya na ikirarin ba za a bar su a baya ba wajen ba da tasu gudunmawar ceto rayukan al'umma, musamman na yaƙi da annobar coronavirus da duniya ke yi. Hakan ya sa a bincikensu suka iya samar da rigakafin corona a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a fannin kiwon lafiya, Hawwa Umar, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Masana kimiyya a Najeriya sun hada alluran rigakafi guda biyu don yaki da annobar cutar corona, kamar yadda shugaban kwamitin yaki da cutar kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Boss Mustapha ya sanar. Boss Mustapha ya ce ana ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje akan sabbin magungunan rigakafin, kuma da zarar an kammala za a fara amfani da alluran. Mustapha ya kara da cewa wannan wani gagarumin ci gaba ne da zai kara martabar bangaren kiwon lafiya a Najeriya. Ya kuma yi kira ga dukkanin hukumomi da masu ruwa da tsaki da su bada goyon baya da duk gudunmuwar da ta dace danganin an tabbatar da samar da rigakafin. Jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi ƙarin bayani game da rigakafin.
Tun ƙarshen 2020 wasu ma'aikatan kimiyya a wasu jami'o'i musamman ma a Demas University da ke Edo a jihar Osun suna ta aiki akan coronavirus. Daga ƙarshen shekara shine sai suka gwada wa ma'aikatan kiwon lafiya akan cewa to su bincike su ya nuna musu akan cewa lalle tabbas su sun samu ainihin rigakafin da zai iya taimakawa ba maganin ainihin coronavirus. Su a bincike su ko ya nuna akan cewa har 90% na kwayan coronavirus da ke cikin mutum rigakafin na iya maganin su. To a banan ba a kwana ba bincike su da suka yi sun shi a laboratory ne kafin a ce rigakafi za a fara amfani da ita jikin mutane, dole ne sai an je clinical trial stage 1, stage 2 har zuwa stage 3, wasu lokutan ma ana kaiwa har zuwa stage 4. Babun da ake nufi da wannan clinical trial na kushine wannan tana rigakafin suka kirkiro sai an je an gwada a jikin dabbobi, a gwada a jikin mutane, aka cewa eh lalle tabbas wannan rigakafin za su yi aiki. Na biyu a tabbatar kuma akan cewa wannan rigakafin ba za su iya kawo illa ga jikin mutum ba, amma kafin a kai ga wannan ana buƙatar kusan $100,000 na dala. To kaga wannan a Najeriya ba karamin kudi bane.
Ko yaya yiwuwar hada alluran rigakafin cutar corona a Najeriya? Ita ce tambayar da na yi wa ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir.
Zai iya yiwa a yi alluran rigakafi a Najeriya har ko da na corona? Matukar za a bi matakan da ya kamata a bi, a sa kayan aikin da ya kamata a sa, kuma ko ba komai dan ba mu manta ba ana yin alluran rigakafi ko da yake na dabbobi ne. Misali a Jos an yi alluran rigakafi kusan kala 6 da ake yi wa dabbobi, saboda haka za a iya yin wannan abu a Najeriya. Kuma idan aka yi hakan zai kasance ci gaba ne sosai. Ya kamata a ce mun fara yi wa kanmu abubuwan wanda ya dace har da allurar rigakafin nan ba sai mun jira wata kasa ta yi mana ba.
Idan za a iya tunawa a ranar 2 ga watan Maris na wannan shekarar ne Najeriya ta karbi kasan farko na allurar rigakafin corona kimanin miliyan 4 sai dai kuma kiyasin yawan ƴan kasar ya kai miliyan 200. Wannan wata kyakkyawar fata ce idan aka fara hada allurar a Najeriya duk da cewa mutane da dama na nuna kin amincewa da allurar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Take haƙƙin bil'adama ya yawaita a faɗin duniya a shekarar 2020 a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Talata a wani rahoto da take fitarwa a duk shekara kan yadda gwamnatoci ke barazana ga mutanensu. Batutuwan take haƙƙin bil'adama na ci gaba da yin muni, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana faɗa wa manema labarai da yake tsokaci a kan rahoton. Blinken ya kuma ce annobar coronavirus ta yi sanadiyar nau'ukan matsaloli na musamman a faɗin duniya baki ɗaya, inda wasu gwamnatoci ke amfani da matsalar cutar suna cin zarafin jama'arsu kana suna aiwatar da mulkin kama karya. A ƙarshe talbijin gwamnatin Iran a jiya Talata ta ambato kalaman wani jami'in gwamnati da bata bayyana sunansa ba, yana cewa Iran ba za ta daina sarrafa kashi 20 cikin 100 na uranium ɗinta ba, yayin da Washington ke neman hanyar tattaunawa nukiliya. Gwamnatin Biden tana neman hanyar shiga tattaunawa da Iran, inda ɓangarorin biyu za su sake kobawa a kan yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. Yarjejeniyar ta janye takunkuman tattalin arziki a kan Tehran, inda ita kuma za ta jingidar da shirinta na nukiliya, kana yarjejeniyar kuma ta kuntata mata kira makaman nukiliya, wani matakin da Tehran ɗin take amincewa da shi. Jami'in ya faɗa wa talbijin Press TV cewa Iran za ta dakatar da kashi 20 cikin 100 na uranium ɗinta, inda Amurka ta janye dukkan takunkumanta a kan Iran da farko, inji talbijin ta kasar a labaranta da ta kafe a shafin yanar gizo.
Labaran duniya kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Su kuwa al'ummar jamhuriyar Nijar maraba suka yi da isar allurar rigakafin corona, tare da fatar Allah ya sa isar ta ya zame musu alkhairi. Kasar daina daga cikin kasashe na baya-baya da allurar ta isa gare su. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoton irin halin da jama'ar kasar ke ciki dangane da rigakafin.
Yan hukumomin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da yin alluran rigakafin kamuwa da cutar coronavirus awoyi sama da 24 suka gabata a babban birnin Yamai. Yanzu haka sauran 'yan kasar da ke cikin jihohi sun soma yin furuci da mafata alluran su kai gare su da zarar alkhairin Allah na tare da wannan alluran rigakafin na coronavirus. Daya daga cikin su mai suna Mamman na cewa,
wato shi wanga annura da an kaba kasuwa da coronavirus ko wato muna fatan yan abin da zama alheri na Allah sa ayi ma jama'a ita a samu lahiya. Muna murna ta shigo Nijar amma muna fatan Allah ya kare ga wannan cirota wanda aka yi can kasace masu yawa kuma annoran da an ga zaka ana yi to shi abuna wanda ya danganta ga ɗan kana so ka tai ayi maka.
Waɗannan alluran rigakafin na zuwa ne a kasar ta jamhuriyar Nijar a daidai lokacin da kasashe kamar na Turai ke fuskantar zagaye na uku na kamuwa da cutar a cikin al'ummomin su da
sake shiga kulle a waɗansu ƙasashen na Turai. Jama'ar na jamhuriyar Niger na bayyana ra'ayoyinsu akan soma waɗannan alluran rigakafin na coronavirus.
Sunana Muntari Abu. Abin da fatan mu bisa ga allura da anka ce an kawo a Niger. Ubangiji Allah ya sa alheri na. Shi muke fata ya za alheri na. Eh na za alheri na 100% muna karɓar ta. Ko nan kwanin ta zaka mu da alheri na. Allah tabbatar da shi.
Abu da salo. Wannan allura in tana zama alheri gare mu Allah tabbatar da ita. Kuma Allah ya sa ta zo gare mu kuma ai waɗanda Allah ya yassa an kawo. Muna fata ga Ubangiji Allah ya sa ai ta dauk.
Mazai bro. Abin da muka fata Ubangiji Allah ya sa sai ta annura da ta zo. Alheri in dai akwai alheri cikin ta Ubangiji Allah ya yada shi sai ta zaka wajen mu.
Ita dai allurar rigakafin ta coronavirus da aka soma a kasar za ta sawar jama'a da dama su kankare fargaba da tsoro da zaran ta kai gare su. Kasancewa kulliyomin hukumomin kasar na gargadin a kiyaye kuma a rinka aiwatar da matakan rigakafi saboda kwayoyin cutar har yanzu suna yawatawa a cikin kasar musamman a cikin karkara. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Masu saurare, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata kungiya mai fafutukar tabbatar da adalci da mulkin karɓa-karɓa a jihar Kebbi tana ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen mulkin yanki ɗaya da ke samar da gwamna a jihar tun lokacin dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 1999. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne wata kungiya mai fafutukar ganin an baiwa yankin Kebbi ta Kudu damar rike mukamin gwamna a karon farko tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 ta gudanar da wani babban taro a garin Zuru ta jihar Kebbi, inda ta jaddada buƙatar ta na samun damar yin gwamna a yankin da ya kumshi manyan masarautun Zuru da Yawuri, musamman wannan karon daga masarautar Zuru. Masu fafutukar dai na korafi ne akan yadda yankin Kebbi ta tsakiya ko kuma musamman masarautar Gwandu da ke birnin Kebbi ta yi kaka gida wajen mulkin jihar ba tare da baiwa sauran yankuna ko masarautu irin wannan damar ta demokuraɗiyya ba. Abdullahi Lamba dan masanin Yawuri kuma kwamishina a hukumar kula da ma'aikatan gwamnatin jihar shine kakakin kungiyar ta fafutukar.
Abinda muke nihi yanzu idan Kebbi Santaral ta yi gwamna, Kebbi ta tsakiya ta yi gwamna, Kebbi ta arewa ana iya ba ta dama. Idan Kebbi ta arewa ta yi gwamna, ana iya ba Kebbi ta Kudu dama. Wa zai dauka, wa za Allah zai ba, Allah da ya sani. Abinda muke bukata tunda mun ga Naija ana yi, ai kaga can Kure yayi daga zon A, Talba yayi daga zon B, yanzu Abubakar Sani Bello ke yi a daga zon C. In mun je Sokoto, Bafarawa mai girma gwamna Bafarawa yayi daga Sokoto ta gabas. Magatakarda ya yi gwamna daga Sokoto ta tsakiya. Yanzu Aminu Tambuwal ke yin gwamna daga Sokoto ta yamma. To wannan abin in ka duba ko je ka tsina haka za ku iske ake yi, in kun je ka duna haka ke. Abin da ai yanzu wanda suka yi gwamna kun sani na sani. Mai girma Muhammad Adamu Aliyu shi fara gwamna ya shekara 8 daga Kebbi ta tsakiya. Sai aka ɗauko Sa'idu na samu ɗakin gari daga Kebbi ta arewa. Kaga babu wanda ya gwamna daga Kebbi Kudu. Ai muna ganin mutanen Kebbi Kudu ta Kudu suna da daman su ma a ba su dama.
Amma wannan al'amari ne na siyasa kuma na nuna ra'ayi da sha'awa. Shin waɗannan ɓangarorin to shin su sun fito ne sun nuna sha'awa kamar yadda yake tanadi a demokuraɗiyya ba a ba su damar ba ne ko kuwa?
Wato abinda muke so, akwai abinda mutane kan ce, abinda ake cewa sanity. Komi na so a tsarkaka shi kuma a ga an ta yi ƴan uwa tsintsiya maɗaurin ki guda. Idan yanzu aka shihida wannan adalcin wanda aka ce yanda ɗan Kebbi Santaral ke da dama, haka ɗan Kebbi ta arewa ke da dama, haka dan kebe ta kurke da dama, kaga an shirya shi ba tare da yan gwagwarmaya na a ce a'a wani na ja da wani ba.
Wannan magana da kake, akwai mataimakan gwamna da dama da suka fito daga waɗannan yankuna waɗanda suka tafi tare da waɗannan gwamnonin da kan lissafa, ba ka ganin kamar an yi raba daidai ganin cewa an ba da waɗannan mukamai da kuma yan majalisun dattawa da sauransu?
Ai ba mun ki ba, amma kai da kanka ai baka cewa ka haɗa kujeran gwamna da mataimakin gwamna. Abinda muke nihi, kujeran gwamna misali me zai hana ta zagaya kowa ya samu illan me ke ga mutanen jihar Kebbi ta Kudu, illan me ke ga mutanen jihar Kebbi ta Arewa.
Akwai lokacin da yan wancan yankin suka yi bambantawa ta karkashin wata kungiya da ake kira Areda, inda aka yi babban gangami da kuma duk irin wannan yunkurin, amma daga karshe abin sai ya zama kamar makaɗi ya faɗa. Baka ganin wannan ma watakila wani tasiri kake ganin zai?
Duk abin da kenan, babu wanda ya gagari Allah. Allah ya san manufarmu, abin da za mu yi ba mu yi ne don wani ba, in kuma ko wanda ke labarin wani dan takara ya dauki nauyin mu ko ya tsaye da mu ya zo ya faɗi kowa ne, mu ba zaman dan takara muke ba, muna duban a raba abin ga kowa ya samu, kowa ya shiga a yi da shi, kuma a ba kowa, a yi mu kowa adalci. Adalci tunda ita kanta jihar mun ce Kebbi State the land of equity. Abin da ku a equity shine in an ba albasa ruwa a ba yalo. Mu a halin yanzu kiran da muke yi namu ne na tahiyar APC, abinda PDP ke yi jam'iyya ce daban, ba mu san manufarsu ba, ba mu san aikinsu ba, amma mu dai muna kira ne mu shihida mu kanmu adalci mu yan APC.
Kuna tabbacin kuma jam'iyyar ku ce za ta koma kawo gwamna a jihar Kebbi?
Ai Allah da yake sanin gobe. Duk wanda ya ce maka ya san za a yi sallar la'asar, yanzu aka gama sallar azzafar, duk wanda ya ce da shi za a yi sallar la'asar a ƙarya yake, Allah da ya sani.
To me yasa ba ku sawo wasu jam'iyyu ba waɗanda su ma Allah na iya sa su ci gwamna?
A'a. Idan muka ɗauko jam'iyyu za a ga kamar an ɗauki abin da wani manufa, amma mu muna so in muka tsarke kowa kowane tsuntsu ku gan gidansu yake yi, jam'iyyar mu muke so a tsarkake.
To sai dai wannan ba shi ne karo na farko da ake samun irin wannan hankoron a jihar ba, domin kuwa yan shekarun baya ma haɗakar yankunan Kebbi ta Kudu da ta Arewa sun haɗa kai waje ɗaya a fafutukar ganin cewa ya kamata yankin na Kebbi ta Tsakiya ya zakuɗa haka nan, domin baiwa sauran yankunan biyu damar yin gwamna a jihar. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Suleiman Muhammad Argungu, wanda kuma shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar a halin yanzu, shine ya jagoranci waccan fafutukar ta farko. To amma yana ganin da akwai gyara a wannan sabuwar tafiyar ta yanzu.
Na farko dai ina son jama'a su yi la'akari da dalilin da ya samu a ƙirƙirar jihar Kebbi da yarda da amincewa akan masarautu ne hudu, ma'ana Gondo Emirate, Argungu Emirate, Yauri Emirate da Zuri Emirate. Dukansu a wannan lokacin nan sarakunanmu da shugabanni sun yarda, sun yi itifaki na cewa suna son a yi jihar Kebbi kuma da headquarter a birnin Kebbi. Na biyu kuma, bayan waɗannan lokuta an zo lokacin siyasa. Ina so kuma jama'a su yi la'akari da cewa kundin tsarin mulkin Najeriya har yanzu bai ba da damar da wani zai iya takara ko da councilor ne karan kanshi ba, ma'ana independent candidate, dole sai ya ƙarƙashin jam'iyya. To shi yasa mu a wancan lokacin da muka yi wannan mun yi la'akari da abin da na faɗi na farko, ma'ana mun jawo sarakuna duka guda hudu da kuma ƙungiyoyi waɗanda suna da rajista kuma sananni ne a jihar Kebbi da Najeriya. Ma'ana akwai Gondo Emirate Development Association Geda, akwai Argungu Areda, akwai Yeda, akwai Zeda. To duka sai da muka yi la'akari da cewa waɗannan ƙungiyoyi ne da muka bakilta waɗannan masarautu ne, kuma tare da sanin shugabanni da sarakuna, don mu tabbatar da cewa abin nan ba mu yi shi ɓangare guda ba. Haka kazalika dole sai da muka sanar da gwamnati mai ci a wannan lokacin nan, ma'ana gwamnatin Sa'idu Ɗakin Gari. Haka kuma mun yi ne muka ɗobo daga cikin kowane jam'iyya da ke akwai, don kada a ga da cewa yan jam'iyya guda ne ke son su yi wannan wani abu wanda wanda bai fahimta ba zai iya bada wata ma'ana. To amma yanzu nan ni ina jin kamar gare ku ne na biyu nike jin cewa an yi irin wannan taro. Ni dai kaga dai dan ƙasar Argungu nike, kuma dan Areda ina cikin shugabanni, sa'annan kuma ina cikin shugabanni na dattijawa na jihar Kebbi. Na uku kuma, yau a matsayina a cikin wannan gwamnati, kuma ya kamata a ce duka a hidda haƙƙin ɓangarori daban-daban domin a hidda haƙƙin kowa, don ba wani wanda bai son a yi adalci ga al'ummar da yake wa jagoranci. Kuma in aka dawo aka buɗe ta, na yi imanin da cewa ba za ka samu tun ɗaya ba wanda ba zai so a yi irin wannan adalci ba, domin makwabtanmu jihar Sokoto, makwabtanmu jihar Niger, tunda aka fara wannan demokradiyya a shekara ta 1999 har yanzu nan karba suke yi. So saboda haka ba wani abu ne sabo ba, abinda ake so dai shine jama'a su gama hankulan su kuma su yadda za su yi abin tsakani da Allah, ba a yi bangare ba ko a waro na gehe ba.
To amma wannan iya ganin cewa wata kila a halin yanzu ba za ka goyi bayan wannan fafutukar ba, ganin cewa kana cikin gwamnati a yanzu.
Ai kamar yadda na faɗa ba magana gwamnati, ai ga yadda nake magana, ai ina goyen bayan a yi adalcin karɓa karɓa, ba kuma wai cewa gudan ina cikin gwamnati ba za mu yadda da magana karɓa karɓa ba. A'a, yin karɓa karɓa ai shi yasa ni ba da misali da cewa makwautanmu a jihar Sokoto da makwautanmu a jihar Niger ai duk suna karɓa karɓa, kuma shine adalci. Kuma har yanzu mu a jihar Kebbi, ni ina ɗaya daga cikin mutane waɗanda ke kira ga wannan ɗin, amma abin da nake faɗi shine kada a bar kowane ɓangare a baya, a jayo kowa da kowa, domin abu ne wanda ba mutum ɗaya ke iya yi ba.
A ƙarshe kana ganin wannan fafutukar za ta iya nasara nan gaba?
Za ta iya nasara in jama'a su haɗa kawunansu, an cire son zuciya.
To a makwabciyar jihar Kebbi kuma, wato jihar Niger, wata baraka ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP wadda ta kai ga wani sashen 'yan jam'iyyar dakatar da tsohon gwamnan jihar Babangida Aliyu. Duk da yake dai wasu magoya bayansa sun ce ba za ta sabo ba. To amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayani. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari, Cuba Hero Diodoni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kamun mu je ga shirinmu na ƙarshe, ga wata sanarwa.
Shekara ɗaya kenan da barkewa annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
To Yusuf a takaice, a yayin da ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya take bukin rantsar da shugabanta Faustin Archange Touadera a wa'adinsa na biyu, ita kuwa makwabciya Kamaru ta kyauta zaton samun kwanciyar hankali a yankin. Hukumomin Kamaru sun ce mutanen da suka rasa matsugunansu da ke zaune a kan iyaka sakamakon tashin hankali yanzu sun fara komawa gida. Sai dai a wani jawabi da yammacin ranar Litinin, Prime Minister Kamaru Joseph Dion Ngute ya ce barazana daga 'yan tawayen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na hargitsa sha'anin tsaro da kuma ciniki. A jiya Talata, Amurka da wasu kasashe 13 sun fitar da wata sanarwar bai daya, suna bayyana damuwansu game da sabon rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar akan mafarin kwayar cuta da ta haddasa COVID-19. Sanarwar da aka sake a shafin yanar gizo na ma'aikatan harkokin wajen Amurka da ma shafukan wasu da suka sanya hannu a kan sanarwar ta ce wajibi ne a bayyana damuwa cewa nazarin masana na ƙasa da ƙasa a kan mafarin cutar ya zo da jinkiri ainun da kuma rashin takamaimmen bayanai a kan samfurorin nazarin. A ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da umarnin kwashe ƙananan ma'aikatan diflomasiyyarta daga Myanmar, a cewar wata sanarwa jiya Talata a daidai lokaci da ake murƙushe masu zanga-zanga, inda aka kuma kashe ɗaruruwa tun lokacin da sojojin ƙasar suka juya mulki. Taruka da ake gudanarwa a kulli yaumi da zanga-zanga na neman maido da zababbiyar gwamnati da kuma sako shugabar farar hula Aung San Suu Kyi na haɗuwa da barkonun tsohuwa da albarusan roba da na kwalai.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na hantsi, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti, Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.